Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum yace yana da yakinin cewa jami'an sojin Najeriya tana iya nata kokari na ganin cewa ta kawo ƙarshen mayakan Boko Haram a wannan yanki idan har aka samar mata isassun mayaka da kuma kayayyakin aiki irin na zamani. Gwamnan ya dai bayyana haka ne lokacin da kwamitin wakilai harkokin tsaro suka ziyarci jihar Borno gargashin jagorancin shugaban kwamitin wato Honorable Baba Jimmy Benson don tattaunawa da jami'an tsaro da kuma ganin hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram din da ake ci gaba da fuskanta a wannan shiya musamman ma a jihar Borno. Kwamitin mai mutum tara gargashin jagorancin shugaban na cewa sun ziyarci jihar ne don jajantawa al'ummar jihar game da matsalan hare-haren da aka fuskanta 'yan kwanakin nan. Gwamnan ya ce ya kamata a na da dukkanin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta don neman hanyar da za a tallafa masu da za su kawo ƙarshen wannan matsala na hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram din.
Kindly inform the speaker as well as the senate president that they should advise the federal government to do mass recruitment of up to 100,000 into the Nigerian army. They should come and recruit the locals irrespective of whether they have the western education or not.
Yace ina so ka sanar da kakakin majalisa da kuma shugaban majalisar dattawa da aika kokarin diban jami'an tsaro akalla 100 a wannan jaha kuma su kasance 'yan wannan yanki ba tare da la'akari da cewa sai masu ilimin zamani ba kamar dai yadda aka yi a lokacin yaki a wannan kasa.
Seriously acknowledge the support of the federal and also the support of the Nigerian military, but why there is lacuna is better for us to say there is lacuna so that we can move forward.
Yace al'umma da gwamnatin jihar Borno tana goyon bayan jami'an sojan Najeriya da ma gwamnatin tarayya game da abubuwan da suke yi, sai dai duk inda aka samu matsala dole ne mu fito mu ce an samu matsala don ta haka ne kadai za mu ci gaba.
Between March 2019 to date we have experienced genocidal attacks throughout the state. Pleaded to Mr. President as well as the Nigerian military to revisit the strategy that they did during the 2016-2017.
Gwamnan ya ce daga watan Maris din shekarar 2019 zuwa yau jihar ta fuskanci matsanantan hare-hare da daman gaske, don haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma rundunar sojan ƙasar da su sake duba irin dabarun da suka yi a shekarun 2016 zuwa 2017 da har ma ya kai ga mun kusan gudanar da bikin kawo ƙarshen wannan mahara, sai dai yanzu wannan batu ya koma danya a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum. Tun farko dai sai da shugaban kwamitin tsaron na majalisar wakilan Najeriya Honorable Baba Jimmy Benson ya shaida gwamnan dalilin su na ziyartar jihar Borno, wanda ga misali na tuntubi mataimakin shugaban kwamitin Honorable Abubakar Aliman da ya fito daga jihar Jigawa game da makasudin ziyarar tasu.
Mun zo na farko dai mu karfafa sojoji guwa su dan ba su kudi ne kadai ba, ya kamata ka zo ka yaba wa kokarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar Borno.
Ganin cewa akwai matsaloli da ake fuskanta a wannan adidan wannan lokaci da kuma muke zaton wani ana ci gaba da kai hare-hare wasu wurare, kamar sun ga muku irin matsalolin da suke fuskanta na karuwan irin waɗannan hare-hare.
A babban kalubale da suke fuskanta gaskiya suna da raunin ma'aikata, domin idan ka kawo kayan fada babu wanda zai rike ya fada, to bai amfanin wannan kayan fada. To na farko dai abin da muka lura suna buƙatar manpower kuma suna buƙatar ƙarin equipment. Insha Allah kuma matsayin mu na 'yan majalisa za mu koma mu zauna mu kira manonsu mu tattauna mu gani an samu kyakkyawar mafita.
Wannan kwamiti mai mutum tara dai ya haɗa da wasu 'yan asalin jihar Borno guda biyu da suka haɗa da Honorable Usman Zanna da Dr. Zainab Gimba, wanda dukkaninsu yanzu hakan yankunan suke fama da matsalar tsaro daga ƙasar mutanen da suke wakilta ke gudun hijira a wasu yankunan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.